Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamaikan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Ali ke farin cikin jan akalar shirye a wannan hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto daga jihar Ekiti kan wata gobara da ta haddasa barna. Sannan ku saurari shirin da rashin tai, za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako, mu ƙarƙare da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. A yayin da hukumar leken asirin Amurka ta tantance cewa kasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasar Amurka, shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yakin neman zaben ƙarya da sata shiga kwamfuta zai daura akan tsarin mulkin demokradiyyar da ke bayyane. Shugaban wanda saura kwanaki 12 sauka daga kan ragaman mulki ya wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na ABC da ake cewa This Week. Shugaba Obama ya ce bai yi kuskuren zaton shugaba Vladimir Putin na Rasha zai ba da umarnin a sawa tsarin demokradiyya da zaben shugaban ƙasa a kafar ungulu ba. To amma ya ce yana zaton ya yi kuskuren cewa a wannan zamani akwai yiwuwar a sata shigar kwamfuta cikin tsarin da ke bayyane. Hukumar leken asirin Amurka ta hakikance akan cewa kasar Rasha ta kwarmata sakonnin email na shugaban yakin neman zaben Hillary Clinton John Podesta.
Gidan talabijin na kasar Iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar jagoran sauyi Akbar Hashimi Rafsanjani. Jiya Lahadi, Hashimi Rafsanjani wanda ke fama da ciwon zuciya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. Akbar Hashimi wadda ya yi shugabancin Iran daga 1989 zuwa 1997 ana ɗaukarsa a zaman babban mai baiwa shugaban juyin juya hali na ƙasar marigayi Ayatollah Khomeini shawara. A wani labarin kuma tsohon shugaban ƙasar Portugal wadda ya kafa jam'iyyar gurguzu ta ƙasar Mario Soares shi ma ya rasu yana da shekaru 92 a duniya. Gwamnatin ƙasar ta ayyana zaman makokin kwanaki 3 daga yau Litinin. Gobe Talata idan Allah ya kai mu za a yi jana'izarsa. A 1996 Mr. Soares ya zama shugaban ƙasar Portugal na farko farar hula kuma a cikin shekaru 60.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Isra'ila sun ce wata babbar motar da wani Bafalistini yake tukawa ta afkawa sojojin Isra'ila a jiya Lahadi a wani hari da gangan ya kashe 4 daga cikinsu ya kuma raunana 15. Ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. Wani mai magana da yawan 'yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon Isra'ila cewa harin ta'addanci ne. Hukumomi sun ce sun harba maharin. Haka kuma hukumomin Falastina sun bayyana shi a zaman wani mazaunin unguwar Jabal Makaber na gabashin birnin Kudus kusa da inda ya kai harin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai alamun maharin yana goyon bayan kungiyar ISIS. Daga kausar harshe kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da harin.
An ba da rahoton na da tsohon hafsan sojin Pakistan Rahil Sharif a zaman komanda na farko na rundunar daƙi da ta'addanci ta haɗin gwiwar ƙasashen musulmi 39 ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya. A watan Disamban shekara ta 2015 ƙasar Saudi Arabian ta ba da shawarar kafa rundunar haɗin gwiwa domin yaƙi da ta'addanci mai suna MAFTA a taƙaice da za ta yaƙi ƙungiyar ISIS da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Helkwatar wannan runduna za ta kasance a Riyadh babban birnin ƙasar ta Saudi Arabia. A ranar Juma'a ce ministan tsaron Pakistan ya tabbatar da naɗin Rahil Sharif. To amma zuwa yanzu Rahil Sharif da jami'an Saudi Arabia babu wanda ya tabbatar ko kuma musanta wannan labari. To amma wannan runduna ta yaƙi da ta'addanci ba ta haɗa da ƙasashen Iran da Siriya da kuma Iraq ba. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Jiya Lahadi gobara ta haddasa barnar ta dukiya mai yawa a Doikiti kamar yadda wannan bawan Allah da aka yi lamari akan ido sa ya ga wakilin sashin Hausa Hassan Umaru Tambuwa.
Ina la Basiru Fando gari mazana a Doikiti.
Me kace ya faru a garin a Doikiti?
A Doikiti Allah ya aika mana da istilahi ta gobara sanadiyar tankan mai da take soke mai a gidan mai.
Wannan tanka ta yi bindiga ne ko ko dai wuta kawai ta kama a lokacin da take zube wannan mai a gidan mai?
A lokacin da take zuba mai a gidan mai wata wuta ce ta taso daga karkashin kaya kawai shikenan sai ta ba motar gaba ɗaya ta kuma motar ta ba gidan mai.
To wannan gidan mai ya kone?
Wannan gidan mai ya kone. Wannan tanka gaba ɗaya ta kone kuma ta ba gari da gidaje da shaguna.
Kimanin gidaje nawa da kuma shaguna nawa suka kone a wannan gobara?
Lallai a kallon gidaje sun ci gidaje 20 wanda suka kone. Shagoji kuma a kallon su ma za su kai kusan 30 saboda sama da kasa ne.
To waɗannan shaguna da me da me ke cikin su da suka kone kurmus?
Akwai kaya na tufafi na blouse, akwai kuma sannan kaya na provision, akwai shagunan wake da shinkafa.
Kamar idan aka kesta wato dukiyar da ta kone a waɗannan shaguna kamar ta kai kamar naira nawa?
Ina ganin insha Allah ta'ala malam tana iya kai sai da miliyan 10.
To ko jami'an tsaro irin nasu yan sanda da sun kawo gudunmuwa a lokacin da wannan wuta ta tashi?
Sai daga baya tun ta fara nawa gwamnatin ya zo da kanshi kuma motar kashe gobara kawai abun kunya kuma ba ya ɗaya ce kai sabo suke ba da ruwa.
Ko akwai wanda ya mutu a wannan hadarin gobara?
Babu wanda ya mutu sai dai asarar rayuwa sai dai asarar jiya.
To ko an samu waɗanda suka jikkata?
Ba wanda ya jikkata sai dai kawai ta duke shi kawai saboda Allah ya sa abin da rana ne ba da daddare bane.
To yanzu wani hali ake ciki a wannan wuri da wato gobarar ta kama?
To yanzu dai haka akwai jami'an tsaro da shi kanshi gwamna da kuma fire service guda ɗaya sun karo guda ɗaya ta zama guda biyu kenan amma an ci karfin wutar yanzu haka ta lafa.
Wato lokacin da su ƴan kwana-kwana suka zo ba su zo da yawa ba kuma su suka kasa kashe wutar shi yasa ta yi mummunar barna kenan.
Wallahi mota ɗaya ce kawai suka buri ta kuma babu da ta ci ruwa a cikinta.
A wace unguwa ne a cikin birnin Ado Ekiti wannan gobara ta faru?
Yawa a unguwar Ijoka.
To nan ɗaya ta tsaya ko kuma ta wuce wasu unguwanni?
Iyakacin nan ta tsaya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Za mu ka muku shirin da rashin ta yi kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Akula. Akula. Ruwa a koma aiki masu aro ga Salihu Garba da shirinmu na gaba wadda zai mai da hankali kan kasafin kuɗin Najeriya na bana.
Katuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu barkamu da zaki raduwa a filin da rashin tayi. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba. Tun watan Disamban bara, gwamnatin Najeriya ta miƙawa majalisun ƙasar kasafin kuɗin bana wato shekarar 2017. ana kyautar da zato ƴan majalisun za su so mu muhawara a kai da zara suka koma ai bakin aiki yau. To kafin ma su duba kasafin kudin su kuma kammala aiki a kai. Shirin da rashin tayi ya tattaro masana akan tattalin arziki kuma sun duba abin da kasafin ya kunsa sun kuma bada shawara. Ba tare da bata lokaci ba ga wakilin murar Amurka dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari da fira da yi. Mahmud Greka.
Tattaunawa ta mutayau za ta mai da hankali ne akan kunshin kasafin kuɗin bana na shekara ta 2017 ɗin da muka shiga. Wannan zaure idan Allah ya yarda muna tare da Dr. Lawa Habib Yahaya shugaban sashen nazarin al'amuran banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta Kano kuma masani ne kan sha'anin tattalin arziki. Haka kuma muna tare da Comrade Nura Iromaji malami ne a jami'ar Bayero ta Kano dan gwagwarmaya kuma jigo a kungiyar nan ta CSLAC da take rajin tabbatar da shugabanci na gari musamman al'amuran da suka shafi ayyukan majalisa da kasafce-kasafcen kuɗi na gwamnati da hukumominta. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da Dr. Lawan Habib Yahaya wanda zai mana tsokaci game da mame kasafin kuɗin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya na bana ya kunsa. Doctor,
assalamu alaikum. Wannan kasafi na tattalin arzikin kasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin kasa da wanda bai makarance shi ba hatta mutum da yake kan titi duk sanda aka ce za a magana kunshin tattalin kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa ya gane. Wato na farko dai shi kasafin kuɗin bana ya dan dada haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar ta gabata ba wato 2016 saboda haka har yanzu yana kai. To amma duk da haka wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda yake al'ada a farkon shekara ta bayawa majalisa abin da take tunanin za ta kashe ba wanda a bana tana tunanin za ta kashe trillion 7 da 298 wato trillion 7 da billion 298 a tunanin ta. To wato trillion 5.29 ana tunanin gwamnati za ta samu shi wanda zamu magana ta ina take tunanin za ta samu shi trillion 2.269 shi kuma wato wanda yake nuna kaman kashi 31.9 daga gidi ne wato ma'ana bashi ne za a samu shi. Abin la'akari da shi a ciki shi ne mai wato kuɗin da ake samu daga mai zai dan ragu wanda zai koma trillion 1.985 wanda kuma idan ka hada sauran hanyoyi wanda ba na mai ba tsakanin haraji da kuɗaɗen fito da sauransu za su bada trillion 2.97 wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika dan gocewa daga mai ta dinga dan zare kanta tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar tana so ta dada tabbatar da wannan hanyar saboda haka sai ya zama cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara kaco kan akan mai ba mai ya fara rage rawarsa. To a cikin waɗannan kaso din kuma ta rarraba su kaso hudu akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai dauki kusan trillion 1.66 sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai dauki trillion 2.9 sannan akwai kuɗaɗe da za a bawa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kaman ma'aikatar zaɓe INEC kaman INEC da judiciary wato ma'aikatar shari'a da NAS wato assembly waɗannan kuɗin su zai za su ci gashin kansu na kaman billion 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe wajen muhimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya ɗauki trillion 2.241 wato kaman kashi 30.6 na budget din an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen muhimman ayyuka. So in ka duba wannan za ka ga cewa kudaden kuma kamar yadda aka faɗa an samu raguwa akan mai, in ka haɗe su gaba ɗaya za su ba ka wannan kuɗin da ake nema. To gibin kuma da za a yi, wato gwamnati za ta samu aron kudade daga cikin gida kamar trillion ɗaya da ɗugo 252 na cikin gida, na waje kuma bashi trillion ɗaya da 67. Wato shi bashin cikin gida su ne ta hanyar bankuna, ta hanyar abinda ake kira bonds da treasury certificates wanda ake bawa bankuna ake samun kudade. Wato za ta tatsi bankuna ta karɓar araren kudaden su ta rike don ta cike wannan gibin da take gani wanda za ta yi da shi. An shimfiɗa shi kansa ta budget ɗin a cewa mai darajar su za ta kai $42.5. Kuma a halin yanzu ya haura 50. To amma ana tunanin sakowa duk da zai a shekara suna tunanin cewa ba zai wuce ba zai kasa da $42.5 ba. Sannan kuma da tunanin ita gwamnati za ta haƙo mai wanda zai kai ganga $2.2 million a shekara. Sannan kuma a canjin kuɗi na ƙasa
a shekara ko a rana mana
a shekara. Sannan ana tunanin cewa shi kuɗin canji zai zama na cewa naira tana 300.5 a kan dala. Saboda haka wannan ya sa suna tunanin cewa shi tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya zai ƙaru da kashi 2.5. To a cikin kuɗaɗen da suka bayar cewa kamar yadda muka faɗa kusan trillion 2.9 zai tafi ne a harkokin yau da kullum na gwamnati. Sannan kuma trillion 2.24 zai tafi a abin da ake kira capital expenditure, manya-manyan ayyuka. To wannan kusan shi ne abin da shi wannan budget ko kasafin kuɗi ya ƙunsa a taƙaice a cikin wannan shekara.
To Comrade Nura Iroma Aji, kaji abinda doctor ya magana game da kunshin kasafi, kuma na san a mataki irin naku kun yi nazarin alƙaliman nan, kun lura da yadda aka rarraba a sassa na fannonin shi tattalin arzikin da kuma na al'amuran kasar ma gaba daya, yaya ka sanya rage? Gashi dai mallam ya mana bayani dalla-dalla yawan kasafin kuɗin da kuma yadda za a nemo shi. To ya aka watsa shi a cikin kasafin, kun duba?
Na'am, alhamdulillah. Assalamu alaikum jama'a. Wato ƙungiyoyi masu zaman kansu su kansu sun yi nazari akan wannan kasafin kuɗi wanda muna sa ran sun dawo daga hutu yanzu ranar 9 ga watan Janairu dinnan da muke ciki, za su zauna su kalle shi filla-filla su tabbatar da abu wannan kasafin kuɗi ya dace da abun da al'umma suke buƙatu na al'umma. Wato mun kalli ɓangarorin shi wannan kasafin kuɗi. Na farko, harkar sufuri tana da wajen naira $2.262 billion a ciki. Sannan kuma harkar ruwa tana da $85 billion ita ma a ciki. Sannan harkar masana'anta da nemo masu saka hannun jari yana da naira $81 billion. Sannan kuma harkar tsaro na cikin gida wanda ake kira da suna interior yana da $63 billion a ciki. Sannan harkar ilimi tana da $50 billion. Harka ta lafiya tana da $51 billion. Sannan ita kanta federal capital territory yana da kaso a cikin wannan hasashen da aka yi na kasan da aka basu za a kashi cikin wannan shekara a $37 billion. Sannan Niger Delta za a kashi $33 billion ministerin kenan. Sannan kuma akwai wani development commission
wata hukuma mai kura mai raya yake
kenan, na'am, da gwamnati ta yi ta musamman, ita ma kuma tana da $61 billion. Sannan harkar shari'a bana an samu su $100 billion. Wato harkar ayyuka na hanyoyi gidaje da Ministry of Power, Works and Housing da gine-gine, ita ce ta fi kowace kowane ɓangare samun kaso mafi tsoka wadda suna da $529 billion. Wato wannan allocation ne da gwamnati ta ware a bisa tunaninta take ganin ya dace a wannan bangarori
fasalin da ta yi fasalta
na'am ta aiwatar a wannan shekara mu abin da muka hanga mun kalli bangarori kamar guda 3 zuwa 4 bangaren lafiya musamman wannan fasali da ta yi bai muna kyautata zaton ya kamata gwamnati ta kalli wannan bangare sosai amma in ka kalle shi gaba daya ya kamata gwamnati ta yi la'akari da akwai declaration da dama da kasashe suka yi na Afirka wanda suka ce za su dinga ware kashi 15 na kasafin na yawan kasafin kudin su akan lafiya saboda muhimmancin ta ya kamata gwamnati ta kalli wannan sannan akwai kudure still na kasashe da bangaren ilimi shi ma da suka ce a gargashin UNESCO da suka ce za su dinga ware akalla kashi 25 zuwa 6 na kasafin kudin na saboda muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma wannan gwamnati ya kamata su da ke na gaban majalisa ya kamata majalisa su yi su duba shi su ga abin da ya dace a kansa sannan idan ka kalli bangaren kasan nan da aka yi na Naji Delta da kuma shi wannan hukuma ta ci gaba da aka yi duk bangare ɗaya kudin nan zai tafi muna ganin ya kamata koda gwamnati ba za ta rage ba ya kamata ta yi la'akari da wasu bangarori kamar na lafiyar na ilimi ya kamata ta kara kalla ta canja alƙalumanta da hasashen da ta yi
jama'a abinda ya samu kenan sai mako mai zai don ubangiji Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da Mahmud Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka da ke Kano ne Salu Garba ke cewa sai makan gobe idan ubangiji Allah ya kai mu ku huta lafiya
batun zanga-zangar da masu rajin a ceto ƴan matan Chibok suka yi yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar suka yi dubawa to daga Najeriya ga Sale Shehu Ashaka
Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Disney wacce ta kawo labarin gangamin kwana 1000 da sace matan Chibok. Kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok Bring Back Our Girls ta yi maci zuwa fadar shugaban Najeriya Asar Rock don alamta cika kwana 1000 da ƴan ta'addan Boko Haram suka sace matan sakandaren Chibok dake jihar Borno. Kimanin ƴan sanda 100 sun kange wata babbar hanya da ta doshi fadar shugaban inda hakan ya dakatar da ƴan gwagwarmayar daga ratsawa dab da fadar. Kungiyar karkashin jagorancin tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili ta daga yawancin hotunan sauran matan da har yanzu ake nema su 195. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta bada labari ne kan taron shugabannin ECOWAS da za a yi a Abuja akan Gambia. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai karbi bakoncin wasu shugabannin Afirka ta yamma guda 4 a Litinin din nan a Abuja don tattauna lamuran siyasar Gambia don kauce ma daukar wasu matakai masu tsauri. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu shine ya bayyana hakan a wata sanarwa. Lamarin ya nuna har yanzu kungiyar ECOWAS bata taiba tsammanin sasanta rikicin kin saukar yaya jami ta hanyar diplomasiya ba. Wannan taron ya biyo bayan wani taro irinsa da aka yi a birnin Akran Ghana a lokacin rantsar da sabon shugabana na Akufo-Addo. Hakanan kuma jaridar ta bada labarin rasuwar tsohon shugaban Iran Hasim Rafsanjani. Tsohon shugaban Iran Hasim Rafsanjani ya riga mu gidan gaskiya a wani asibiti dake birnin Tehran a sakamakon bugun zuciya. Rafsanjani mai shekaru 82 na hannun daman tsohon shugaban juyin juya halin kasar Iran ne Ayatollah Khomeini. Ita kuwa jaridar yanar gizo ta Premium Times ta bada labarin rasuwar Abdulkadir Kure. Labarin rasuwar tsohon gwamnan jihar Niger Abdulkadir Kure bayan wata jinya a kasar Jamus. Kure dai wanda ya mulki jihar Niger a matsayin gwamna daga 1999 zuwa 2007 dan babbar jam'iyyar adawa ce ta PDP da kuma zai cika shekaru 70 a duniya a watan gobe. Hakanan labarin ya nuna iyalansa na daukar matakin dawo da gawarsa don jana'iza a jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya. Bari mu leka jaridar Vanguard wadda ta bada labari mai taken tunda Bakar ya shiga sahun masu kiran a sauya tsarin tarayyar Najeriya. Bakarin wanda yayi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dan takarar mataimakin shugaban kasa a 2011 ya ce shugaban Najeriya na da damar kawo gyara da Najeriya ke bukata. Hakanan kuma jaridar Bangas ta kawo labari mai taken sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo yayi satar fasaha. Jaridar ta kawo labarin yadda sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo yayi satar fasaha a jawabinsa na amsan mulki daga John Dramani. An gano dai Nana Akufo-Addo yayi satar fasaha jawabin tsoffin shugabannin Amurka guda biyu, Bill Clinton da George W. Bush. Salih Shehu Ashaka, Muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 2 da kusan minti 25 na dare. Ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Magana Aliyu Kan Bakwai Zakka karamar hukumar safana a jihar Katsinan Najeriya. Kini ya zambayi na ra'ayina ne akan yadda shugabanninmu na ƙasashen Afirka suke kufa waɗansu daga cikin bayanan wasu shugabannin ƙasar Turai. Wannan abin kunya ne. Ya kamata duk sadarin shugaban ƙasa zai yi jawabi, ya tantance irin jawabin da zai yi domin barin baya da gora. Ba mana fata da kai sashen Hausa na BOA tashi lafiya.
Assalamu alaikum, mai magana Ibrahim Ali Alhaji Wada, garin Dan Sara, Jamhuriyar Niger, mazaunin garin Accra, Ghana. Shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu, muna yaba maka da mulkinka. Allah Ubangiji ya kiyaye ka da kai da makarrabanka gaba ɗaya, ya kiyaye Niger gaba ɗaya. Allah ya zaɗa zamaninka. Sai Muhammadu Isuhu, ya Allah ka kamanta da titin nan da kai mana alƙawalin shi daga Caɗuwa zuwa Mayeyi zuwa Kanan Bakashe zuwa Tasawa. Muna nan muna ta diban alƙawalinka. Azawa sala.
Assalamu alaikum Muryar Amurka, daga Alhaji Manir ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira da shawara da shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari, kokari wanda ya shuka na matsalar mai su bari mu baka labari wani abin kunya, abin takaici da ya faru garin Jega. Yau mun tashi wallahi duk gidan mai kowane garin Jega an ruhe mai. Al'amura sun yi tsaye cinjir, kasuwanci ya tsaya, matsalar rayuwa ta tsaya, manoma hankalinsu ya tashi. Amma daga baya sai Allah ya kawo sauki, an ka ce akwai mai binnin kabi 145, akwai mai aleru 150. In wani kuduri ka faɗa na alheri, to ba a faɗa matalakawa sai dai shi aiwatar, saboda shiga tashin hankali bai da amfani.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
A yayin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tantance cewa ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban Amurka, shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yaƙin neman zaben ƙarya da sata shiga kwamfuta zai ɗora akan tasirin mulkin demokuraɗiyya da ke bayyane. Shugaban wanda sauran kwanaki 12 sauka daga kan ragaman mulki ya yi wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na ABC da ake cewa This Week. Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban ƙasar jagoran sauyi Akbar Hashemi Rafsanjani. Jiya Lahadi, Hashemi Rafsanjani, wanda yake fama da ciwon zuciya, ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. Akbar Rafsanjani, wanda ya yi shugabancin Iran daga 1989 zuwa 1997, ana ɗaukarsa a zama babban mai baiwa shugaban juyin jihali na ƙasar marigari Ayatollah Ruhullah Khomeini shawara. 'Yan sandan Isra'ila sun ce wata babban mota da wani bafalitsi ne yake tukawa ta afkawa sojojin Isra'ila a jiya Lahadi, a wani harin da suka ce da gangan ya kashe 4 daga cikin sojojin ya kuma raunana 15. Ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. Wani mai magana da yawan 'yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon Isra'ila cewa harin ta'addanci ne.
To a gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin ilimin garkuwar ɗan Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. kamar na madadin Juma'a Lida ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abubuwa wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma engineer Charles Hall da ya rika masa. Anan ne sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.